daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger kuna yin jin shirin nan kai tsaye yanzu ka tattashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sa zango FM a kasar Ghana ma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio dake birnin Kumasi haka nan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da kuke bukata a yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe 8 na safe agogon Najeriya kamar Chad da Niger 7 na safe agogon Ghana sahabo Imam Ali ne tare da Ladan Ibrahim Ayo da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri
babban kotun jihar Plateau ta umurci a cigaba da rike tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan Akurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata hukumar yaki da masu yi wa tattalin arziki zagon kasa wato EFCC ne dai ta shigar da kara kotu inda take zargin tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan da yin sama da fadi da kudi naira biliyan 6.3
za ku saurari cikakken rahoton ba labaran duniya Usman Ahmed Kabara na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba za ku ji irin rahotannin da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana makon nan sannan daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi muna kuma tafi da nasiha albarkacin watan Ramadana domin zaman lafiya yanzu a fara da labaran duniya tukuna
masu sauraro assalamu alaikum Baba mai akalla biyar ne suka tashi da sanyin safiyen yau Alhamis a zirin Gaza ana kuma kyautar zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin bumabuman wakilin lamuriya Amurka yankin Heather Modrock ta ce ta ji tashin bumabumai kuma ana jin karan motocin daukar marasa lafiya akan tituna jim kadan bayan da bomb din ya tashi mazauna yankin sun ce suna kyautar zaton an auna harin bumabuman ne akan sansanonin yan kungiyar Hamas wannan al'amari ya faru ne bayan zanga-zangar da aka yi a wannan mako akan iyakar Gaza da Isra'ila fiye da mutane 60 suka mutu fiye da 2700 suka ji rauni jiya Laraba jami'in Hamas da aka hira da shi ya ce 50 daga cikin waɗanda su aka kashe yan kungiyar Hamas ne saura mutum 12 fara hula ne ya ce daga cikin waɗanda aka kashe kuma akwai mata da yara har ma da wata yarinya yar watanni 8 da haihuwa shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ya ce a jira a gani tukunna ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong Un a watan gobe idan Allah ya kai mu bayan da Koriya ta Arewa ta nuna ta babanta akan bukatun Amurka cewa sai lalle Koriya ta Arewa ta warar da shirin makamanta na nuclear shugaban Trump ya ce ba su komai ba tukunna jiya Laraba shugaban yayi wannan furucin ne a fadar White House ya ce Amurka za su dage akan cewa tilas Koriya ta Arewa ta warar da shirin ta na makamin nuclear Ta baban yin taron kolin ya faru ne bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya ce kasarsa za ta saki nazari ko za ta halarci taron ko kuma idan Amurka ta ci gaba da dagewa akan sai lallai kasarsa ta wargaza shirinta na nuclear. Yau Alhamis cikin yardan Allah ɗan kasar Burundi za su jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a ko kuma rafa gaddama akan yiwa tsarin mulkin kasar kuskure ma. Galibi yan kasar suna dare-daren fadin ra'ayinsu akan wannan zaben domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu to amma daga cikin mutane kalilan da suka yi magana shine wani Taylor mai suna Victor Kabera Taylor wanda ya ce shi abin da yake so shine tsaron lafiyarsa da wurin da zai aiki yace shi wannan kur'a bata da wani muhimmanci a wurin sa domin koda za a yi shekaru 2 zuwa 3 a nan gaba yan siyasa za su yi abin da suke so ne yace mutane abin da ya dame su shine matakan tsaro kuskuriman da za a yi wa kundin tsarin mulkin kasar da ake chatar baki a kansa zai fada wa'adin mulkin shugaba Pierre Nkurunziza ne daga shekaru 5 zuwa 7 tun shekarar 2015 shugaba Nkurunziza yake jan ragaman mulkin kasar shawarar da ya yanke na neman wa'adi na 3 shekarar 2015 da ta tada tarzoma da hargitsi da ta tilasta da yawan mutanen kasar da su kai 400 barcewa daga kasar jami'ar CNDD FDD wadda take jan ragaman mulkin kasar ta ce canje-canjen za su kawo kwanciyar hankalin siyasa a kasar to amma masu caccakan wannan mataki sun ce babu abin da canjin zai haifar illa karfa ikon shugaba Nkurunziza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC 'Yan sandan kasar Malaysia sun kai sama mai gidan tsohon Prime Minister kasar Najib Razak da aka bada rahoton cewa suna neman wasu takardu a zama wani bangare na wato sabunta binciken abin fallasancin hanci da danganci wato kudin zuba jari na kasar. An ga 'yan sanda da yawa a gidan Najib din bayan jim kadan bayan da ya dawo daga masallaci dake kusa da gidansa a jiya Laraba. Galibi dai an yi wa Najib daurin talala tun lokacin da ya sha kaya a zaben da aka yi a makon jiya, haka kuma an haranta wa Najib da matarsa fita zuwa wata ƙasa ta waje. Shi dai Najib ya musanta zargin da ake masa. 'Yan sandan ƙasar suna binciken wannan abin fallasa, kuma an hana shi tafiya, ana bincikensa aƙalla a ƙasashen waje shida, ciki ko har da ƙasa nan wato nan Amurka.
Ladan Ibrahim a yawa aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Madalla, sakamakon karar da hukumar EFCC ta shigar a gaban babban kotun jihar Plateau kan tsohon gwamnan jihar Mr. Jonah David Jang bisa zargin sama da fadi da dukiyar al'umma, kotun ta hana gwamnan Bailey a zaman da ta yi jiya Laraba. Ga Zainab Babaji da rahoto.
Babban kotun jihar Plateau ta umurci a cigaba da rike tsohon gwamnan jihar Plateau Jonah Jang a kurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata. Hukumar yaki da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta shigar da ƙara kotu inda take zargin tsohon gwamnan jihar Plateau Jonah Jang da yin sama da fadi da kudi naira biliyan 6.3. Alƙalin kotun Daniel Longjing ya ki amincewa da buƙatar bailin wanda ake zargin, kenan zai kasance har sai ranar 24 ga wannan wata. Tun dai da safiyar yau ne aka tsaurara matakan tsaro a hanyar shiga kotun wanda aka sanya shingaye biyar banda dimbin jami'an tsaro da aka jibge a waje da harabar kotun. Hukumar EFCC dai tana tuhumar tsohon gwamnan jihar Plateau Jonah Jang da wawure naira biliyan 6.3 daga cikin tuhume-tuhume 12 da take masa. Bayan an karanta tuhuma da ake wa Jonah Jang, waɗanda suka hada da almubazaranci da karkatar da kudin jama'a, cin amana da rashin gaskiya wanda ake tuhumar ya ki amincewa da duk zarge-zargen da ake masa. Bayan an yi ta musayar yawu tsakanin lauyan Jonah Jang Robert Clark da lauyan EFCC Rotimi Jacobs kan a bada bailin wanda ake tuhumar, alƙalin kotun Daniel Longjing ya ki amincewa inda ya ɗage ƙarar zuwa ranar Alhamis a mako mai zuwa. Lauyan Jonah Jang Robert Clark ya yi tsokaci kan matsayar da kotun ta ɗauka.
We have applied for bail. We have asked the court to grant us bail in several cognizances. The court has refused.
Ya ce mun buƙaci a bada bailin, mun kuma buƙaci kotu ta bada bailin ne saboda sanin wanda ake tuhumar, amma alƙalin kotun ya ce ba zai iya bada bailin a nan take ba sai ya yi nazarin abin da aka tattauna. A bangare guda kuwa lauyan EFCC Rotimi Jacobs ya ce kotu ta umurci a cigaba da tsare Jonah Jang a kurkuku.
And his lordship remanded the defendant to prison custody. Well, it's not for me to be satisfied. It's to see that justice is being done.
Ya ce ba zan ce na gamsu ba, amma ana buƙatar a tabbatar da an yi adalci ne. Tsohon gwamnan na jihar Plateau dai wanda yanzu haka shi ne sanata da ke wakiltar Plateau ta Arewa a Majalisar Dattawan Najeriya, bayanai sun nuna cewa ya wawure wasu kuɗaɗe da babban bankin Najeriya ta ba jihar Plateau watanni biyu kafin ƙarewar wa'adin mulkinsa a shekara ta 2015. Jan a wani bayanin da ya shigar babban kotun tarayya da ke Abuja ta hannun lauyoyinsa don a bashi ƴancinsa a matsayinsa na ɗan adam, ya ce yana fama da cutar suga. Ya buƙaci kotun da ta umurci EFCC ta biya shi naira miliyan 500 saboda tsare shi da ta yi ba tare da an yi masa hukunci a kotu ba, ta kuma roƙe shi gafara a aƙalla jaridu guda biyu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasa ba, kamar nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefen.
Bye-bye.
marigayi Musa dan Koyro masu aro a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke hira da wani mawallafi kuma wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani wato Abdulrahman Awwal inda muka tsaya yadda yake bada labarin yadda aka yi har ma ya taso da maganar karatu da makamantansu a biyo mu dan jin karshen wannan tattaunawa to muna jin ka Abdulrahman
to kusan ina ganin Allah dai da ya halice ni ya halice ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma kaga in ban gana shi ba zan tafi ba dan a ranan da aka ce London za a kai ni baba na ya ce a ranan nan ba yadda wata naira 50 ta kanshi kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan sai ni zan mutu
to fa
to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawu na ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta dalilin na kasan nan a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya musu wani family ne na Ibro family yanda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take
Cecilia Ibro na Oceanic Bank ta Oceanic Bank eh Cecilia Ibro
to mijinta shine Allah ya sa wani kawo na ya kai hoto na wurin shi yana ganin shi subhanallah wannan yaron ba zai mutu ba
Allah sarki
sati biyu zai mutu shi London gobe kenan sai ba da umarni yace ita da Dr. Cecilia ta tare mu a London ai mana duk abin da muke so
to lokacin ita Cecilia tana London din lokacin
tana London a zaman lokacin
ikon Allah
to haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar baba na ma da ya samu mun admission a Pashali School for the Blind na Lagos da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni ɗan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗa maka ku za ka kai mu yar ba su kashe shi ko to in ba za ka iya kula da shi ba mun za mu kula da shi to dole sai aka ajiye ni sai da aka zo aka ji labarin makarantar makafi a jihar Niger sai aka ce to a rika kai ni tunda wannan zan je ne in dawo lokacin da na zo samu kafin zuwa makarantar kenan
har ka samu ka gama
to kaga ka danke to so na rubuta wannan
to me ka karanta a jami'a fa a jami'a me ka karanta
eh bayan na gama secondary school na tafi COE ne na that's College of Education na karanta Islamic Studies Social Studies da na gama daga nan kuma na koma National Open University nake karantan peace studies and conflict resolution yanzu
yanzu
ba ma riga na gama wannan course din ba ina kan shi yanzu haka
to ne ba da sa'a
so da naruto wannan tarihin sun rubuta wasu abubuwa waɗanda kaman challenges din da makafi ke samu a society na ba da ire-iren challenges kaman challenges da abin da su ga neman aure challenges na rashin tsaro challenges na tsadan rayuwa da karatu challenges dai da sunan dai na dan lillisa ho su dai ba laifi to kana koma kan kuma sai nayi wani bita akan abin da ya kamata gwamnati ta yi mana na dokoki wanda in aka yi wayannan dokokin za mu zauna a Najeriya lafiya lafiya tare da wani yatsan gume mu ba mu ma muna da cikin yanci da walwala kamar yadda ya kamata kowa ya zauna
to
amma bayan nan kuma sai na faɗi
annan da kai bai kadan a cikin irin challenges da kace wato kalubalen da ku mutane masu bukata ta musamman kuke fuskanta zaka dan iya gaya min daga perspective din naka a turance ta bangaren ka yanda ka kalla abu
na farko muna fuskantar matsala da society
mutanen
saboda su society sun dauko kasawa sun jefa mu sun ce kawai mun na kasa
kun na kasa
to da haka mun kasa mun kasa tun nan nan kalmar da aka fara mana illa da shi
an jefe ku da ita tun
farko saboda haka yanzu idan na zo rinka nace maka zan in na zo ci zan iya wani abu sai ce a'a na kasashe ya za a yi a kasashe kaga ina jin in akwai wata matsala babu kamar wannan in ba haka duk abin da mai gani yake yi to mara gani shi ma akwai ta yadda zai iya yi wannan abin da in ya samu kulawa ta musamman kamar tun da aka jefe da wannan kasawan to wanda ya dauki wannan kasawan ya kalle shi cewa lalle shi fa kasashe ne to haka zai cigaba da kasawa haka dai zai zauna abin shi to mu irin wannan ne ba mu dauka ba dan kake ji na nan nakan yi importing motoci daga America in sayar ina da kamfanin da ke harkokin fenti da su POP da su komin da ya shafi finishing na gida to kuma banda wannan ina kan nakan yi importation na kusan komai ma
shigo da kaya shigo da kaya
komai ne shi su ko koda riguna ne daga ko ina a duniya ina iya dauko shi to kaga tunda makanta da hana ni yin wannan ba to ina ko kasawa ya gani
yazo ba kasa
sai ke sai a ta so mun kaho kuma wasu sai da su su tsaya ba dole sai sun nemi ni duk da ina mun kaho su hakura
saboda kai ka gano na
can ni na gano shi to kaga ni alhamdulillah
to a ciki da zaka na maganan ka tabo wani abun kuma a ƙarshe a littafin me kuma ka tabo
to na tabo wani abu wanda ya sa za a kalle su ma na kasashe kuma ɗayan su na ɗan adam saboda kaga wasu mutane suka dauka na kasashe kuma wasu masu mene kamar da wasu iya yin laifi ba saboda kai zaman su na kasashe makafi ta iya tunda ba su gani kaga ba za su iya yin laifi ba to kaga nan an cire su daga zama ɗan adam an
kallon kasashe can sun zama wasu abu
da muka dawo da ɗan adam zan ku ce a'a su ma fa yadda kowa yake haka suke suna da ire-iren crimes inda in ta taso suna iya committing wanda kuma ya sa su ma in ana bincike ya kamata ana binciken al'amura su su ma don abinda kenan idan aka kasa amfanuwa ga da amfanin kwakwalwansu ba za a iya kare kai daga cutar da ke iya tasowa daga wurin su ba in har zai taso to bayan nan kuma sai na yi bayanai kuma akan yadda ake kula da makaho kamar idan in kai bako makaho yanzu yaya zaka yi da shi a daki menene ya kamata ka sanar da shi in zaka fice in kana son ka yi makaho kwatance in kamar zai ci abinci ne makin da zaka kama hannun shi kace ga cup ka kama hannun shi kace ga chokali ka kama hannun shi kace ga wurin wanke hannu akwai magana zaka yi da baka kadai sai ya gane cewa ga inda kake nufin cewa chokali yake kuma in ya duba can zai ga chokali akwai maganan akwai yadda zaka shirya mai wuri komai da komai dai har da kalaman da makafi ke amfani da su waɗanda wasu mutane ke ganin kamar ba su kai su amfani da su ba kamar makafi ce ai na gan ka jiya sai mutane su ɗauka to ya za
ka ce ka gani jiya
kuma za ka gani domin ma kuma da irin namu ganin to na amfani da na yi fassara wasu kalmomi waɗanda mutane ke tunanin cewa makaho ya yi kaɗan ya yi aiki da su saboda babu yadda za a yi ya yi aiki da waɗannan kalmomi na yi bayanai akan yadda makafi ke amfani da waɗannan kalmomi kuma na ware wani ɓangare musamman na yi bayanai akan ciwace-ciwace waɗanda ke kawo makantan ma da kuma galibi abinda ke kawo su da kuma abinda mutum ke iya yi don ya kiyaye kanshi daga su da kuma waɗanda ba su da magani don ka san kamar glaucoma a sanin bature glaucoma bai da magani in dai aka diagnose mutum cewa yana da glaucoma sai dai ya roƙi Allah ko ya cika da wuri don in bai cika da wuri ba da kan ne in bai makance to kaga duk na bayanai akan su to za ka ga mutum yana da glaucoma ya tashi ya je Egypt ya tashi ya je India ya je can ko dai akwai da za a
wato ɓata lokaci yake
wataƙila yana kan hanyar dawowa amma sai ya makance ba ta lokacin ke in dai glaucoma ne in dai aka gan shi to in dai a duniyan bature ne to sai dai a yi haƙuri
a ƙasashen mu akwai mafita in mutum yana da wannan glaucoma ne
gaskiya ko da akwai mafita ba to riga ta bayyana wata kunya haka dai ake kama da ita tun
sai dai a lallaba
sai dai a lallaba kawai to duk mun yi bayanai akan waɗannan ire-iren abubuwa
mun gode sosai da ka samu damar tattaunawa da mu Mala Draman Allah Ubangiji kuma ya bada sa'a ya sa waɗanda ake abin su amfana
amin
yawa
na gode ne ma
to a madadin Abdulrahman na awwal da ya samu tattaunawa tare da mu a shirin na kasa ba kasawa ba a madadin Mustapha Nasir ba tsari da ya taimaka wannan shiri ya kammala da Majule Leather Gresham da take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
To a kasance da mu mako na gaba insha Allahu domin jin wani sabon shiri ko kuma ci gaba. Batun dogaro da agaji da kasashen Turai da Amurka da kasashen Afirka suke yana daga cikin batutuwa da wasu daga cikin jaridun Ghana suka yi sharhi akai ga rahoton Reward Abbas.
Mm-hmm. Yau za mu so mu sharhin jaridun ne da babban jaridan kasar Ghana wanda babban labarin ta shine bankunan mu na da juriya. Uwar gida Elsie Ado Awazi, muqaddashiya na biyu na bankin Ghana ce ta yi wannan jawabi yayin wani shawarwarin karin kumallo da Graphic Business Standards Bank a nan Accra. Sai kuma wannan labarin a Daily Graphic har iyau an yi kira ga kasashen Afirka kas su daina dogara ga ainihin agaji daga kasashen Turai da Amurka. Gwamnati, wannan labarin har iyau daga jaridar Daily Graphic shine gwamnati na agazawa masu kananan kamfanoni. Gwamnati na taimakawa kananan kamfanoni masu tasowa. An ware kuɗi Ghana Cedi miliyan 60 domin tallafa musu. Sai kuma jaridar Today, wanda babban labarin ta shine PPP ta farwa gwamnati tana fadan cewar tana yiwa tsarin mulkin tsakiya makarkashiya. Har iyau dai a jaridar Today, matasar Bawe da Weja sun sa kafa sun haure tsarin nan na banyan jami'an kananan hukumomi. Sai kuma jaridar The Finder, babban labarin ta ita shine kamfanin nan na to, wato kamfanin tace man kasar Ghana hakikanin gaskiyar lamarin, minister mallam ma'aikata da kuma hukumar ta to sun shawarta sabon matatan a ranar 13 ga watan Disamba shekara ta 2017. Har yau dai a jaridar The Finder, musulmai sun soma azumin watan Ramadan. Jaridar The Independent, tilas ne dukan mu mu nuna damuwa game da shaye-shayen kwayoyi na tramadol, inji tsohon shugaba Mahama. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times, babban labarin ta yau shine fatale suna rajista domin samun kayan aikin gona. Jaridar ta ce wasu mutane da ba a gane ko su wane ne bane a cikin jihar sama maso yamma suna amfani da katinan shaida na matattu da tsofaffi suna rajista domin a basu kayan aiki karkashin shirin nan na shuki don abinci da kuma ayyuka. Daily Heritage, babban labarin ta shine rukrutun sojoji guda 501 da aka kora na nan suna fya da hukuma sun kai kara ga majalisar dokoki game da rashin gaskiyar labarai da ake yayatawa. Har yau dai Daily Heritage, jam'iyyar NDC ta yi kiran kungiyar yan balantayen Asamankasi, ta yi kiran shugabannin kungiyar yan balantayar Asamankasi. Da wannan sharhi na Heritage, muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya.
Ina tare da Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid, shahararren malami a Najeriya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Har zuwa karshe Allah subhanahu wata'ala yace ku ne ku al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma, wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki. Kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu wataala yayi al'ummar musulmi su yi wa'azi. To wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane, to zaka ga musulmi ya san musuluncin sa hakikar sani, ya san haƙƙin sa da yake kansa, ya san haƙƙin sa da zai bai dan uwansa musulmi, kuma ya san haƙƙin sa da zai bai wa dan uwansa wanda suke zaune a ƙasa daya. Domin akwai ukhuwa islamiyya, akwai ukhuwa wadaniyya, akwai ukhuwa insaniya, wato akwai yan uwantaka ta jini, akwai yan uwantaka ta addini daya, akwai yan uwantaka ta zaman kasa daya, akwai yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam. Allah subhanahu wataala ya daraja dan adam kowane iri ne. Saboda haka wata ayar Allah subhanahu wataala yana cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen. Allah subhanahu wa ta'ala ce kul, kace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hadhihi sabili, wannan ita ce hanya ta hanyar nan ta musulunci ad'u ila Allah kuma ina kira zuwa ga Allah ala basiratin kira akan basira menene basira duk mai wa'azi ya lura da damuwar al'umma ya fadi abin da zai taimake su su warware matsalolin tsakanin su wannan matsala ta aqida ce wannan matsala ta ibada ce wannan matsala ta zamantakewa ce tsakanin su matsala ce tsakanin shugaba da mabiyi matsala ce tsakanin uba da ɗansa matsala ce tsakanin miji da matarsa matsala ce tsakanin dalibai da principal ko da headmaster a makaranta ko da vice chancellor a university wannan matsala dai matukar sun tsaya sun yi wa'azi ala basiratin to kowa zai fahimci haƙƙinsa ya tsaya a haƙƙinsa ba zai shiga haƙƙin wani ba
to ubangiji Allah ya sa mu dace ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 3:25 na asubahi yanzu kuma ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku ayoyi ko mana ko kuka bari a kwatin sakonni
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarzawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya ina so amfani da wannan dama tana ta yan kwana musulman duniya baki daya mun na saki zagaye wannan wata na Ramadan da fatan Allah ya sa mu yi azumi mu kabuli mu yi ibada irin wanda Allah yake so daga haka ina so ƙara amfani da wannan dama ta kira ga yan kwana yan kasuwa da din Allah wai tsoron Allah wajen rage farashin kayan da muke sayarwa duba da ganin yadda mafi yawan kaya sun rage amma so da yasa kai an kaso mu a wannan lokacin na Ramadan suna ƙara ma kaya kuɗi domin neman dukiya wanda za a bari a duniya ya kamata a ce gaskiya mun tsoron Allah baki ɗaya Allah ya taimake mu Allah ya sa mu yi azumi mu kabuli na gode ƙwarai da gidan Radio America sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarzawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya
sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC karfe 3:27 ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
Shugaban kwamitin leken asiri na majalisar dattijan Amurka Richard Burr ya ce binciken da kwamitin yayi ya nuna shishigen da rashi ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Trump ya lashe zabe jiya Laraba shugaban kwamitin wanda kuma dan jam'iyyar Republican ne yayi wannan furucin yace babu dalilin da zai sa a yi ta baban sakamakon binciken ba yace ba tantama babu rasha yace ba tantama babu rasha cewa rasha ta yi katsalandan a zaben muƙaddashin shugaban kwamitin Mark Warner dan jam'iyyar Democrat ya yaba wa aikin da kwamitin yayi yace shugaban Russia Vladimir Putin da kansa ya bada umarnin kasar ta shige a zaben da nufin taimakawa Donald Trump domin ya kada Hillary Clinton ta ci zabe babba mai akalla biyan ne suka tashi da sanyin safiyar yau Alhamis a Gaza ana kuma kirtar zaton mutum daya ji rauni sakamakon tashin bomba kuma wakilin murya Amurka a yankin Heather Murdock ta ce ta ji tashin bomba mai kuma ana jin karar motar daukan marasa lafiya akan tituna jim kadan bayan tashin waɗannan bomba mazauna yankin sun ce suna kyautar zaton an auna harin bomba ne akan sansanonin yan kungiyar Hamas Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un a watan gobe idan Allah ya kai mu bayan da Korea ta Arewa ta nuna ta baba kan buƙatar Amurka cewa sai lallai Korea ta Arewan ta wargaza shirinta na makaman nuclear Shugaba Trump ya ce ba su ji komai ba tukunna jiya Laraba shugaban ya yi wannan furucin a fadar White House ya ce Amurka za ta dage akan cewa tilasta Korea ta Arewa ta wargaza shirinta na nuclear Yau Alhamis cikin yardan Allah kasar Burundi za su jefa kuri'a na jin ra'ayin jama'a ko kuma rafa gaddama akan yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima galibin 'yan kasar suna ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaben domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu
to a gaishe ka da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da al'asa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jimmai Ali kamar na madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Daryl anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya